Are you one here? Dot
com. Kari ke wakui enya akuba. Kazo
wakui enya akuba.
Kazo wakui enya akuba.
Kazi wakui enya wakui.
Atike suma kazo wakui.
Kazo wakui enya akuba.
Matai wakui deni wakui.
Kazi wakui wana wakui.
Magari kiti tajipo wakui.
Kazo wakui enya akuba.
Oka kiri kira desalu wakui. Bukui kwana bukui,
kazo bukui daya kuba.
Irana bukui daini bukui,
kazi bukui kwana bukui.
Ayoki dengari bukui,
kazo bukui daya kuba.
Desaka bukui daya kuba, karike muka mesu bukui,
kazi bukui kwana bukui.
Kadiri chitaro su bukui,
kazo bukui daya kuba.
Karike muka kimi bukui. Kake kasa sahu bakwai dan adam rawa
asai bakwai
yau muna murna da zuwan bakwai mun da tada rawa
mai gida bakwai
shekara ta bakwai ga yanti yan mun da tada naya cikin bakwai
mai bakwai baba ni ke bakwai inda ne da mama fara'a
mama sai mama
asai bakwai
fatiya kubura
mai gida bakwai
kin wuce bara
asai bakwai
zo mu je tare
mai gida bakwai
ba mu bin bare
asai bakwai
gaida mamar mu wari gida gin shiki daya
asai bakwai
hajiya kubura uwa garau da kina tanaya
mai gida bakwai
ba ki ga
ni wannan giya
ashe da yanta ishe madaya
asai bakwai
jinjina baba uban jido ba su kai daya
mai gida bakwai
kai ka dai tilo dan yakuba ka ziyar ci daya gida bakwai
mai bakwai baba ni ke bakwai inda ne da mama fara'a
mun ji ya baba
asai bakwai
ku kasar nijan
mai gida
baba
sai bakwai
da kenya baba
mai gida bakwai
baba sai baba
sai bakwai
shi da alkairi a cikin bakwai kun jufi hakuri
sai bakwai
ko alqur'ani a cikin bakwai an kira hakuri
mai gida bakwai
fatika farko aya bakwai ce suke
sai bakwai
sujada mun san gaba bakwai ce suke bauta
mai gida bakwai
ga yini tare da dare bakwai juma'ar karshe ta zo bakwai
mai bakwai baba ni ke bakwai
matsayi bakwai danya akuba ka zo bakwai a cikin bakwai matsayi bakwai danya akuba
matsayi bakwai danya akuba ka zo bakwai a cikin bakwai matsayi bakwai danya akuba
irana bakwai kwana bakwai ibadar baba
danya akuba
ka zo bakwai ka rike bakwai maka shi duba
danya akuba
ka ton bakwai shike maka mun shi duba
danya akuba
sun bar bakwai ka rike bakwai sabba ka ga ya amban shida
sai bakwai daya kuma
dai tarige gatan shida
sai bakwai daya kuma
dai wahidin gatan bakwai
sai bakwai daya kuma
shi yayi son mai su bakwai
sai bakwai daya kuma
kuma yayi kalse su bakwai
sai bakwai daya kuma
sai ka ki ba wai bar shi da yarke dayan ba Shida yau gashi kai ne dai bice matsayin bakwai ka zama bakwai